kwamishinan lafiya na jihar Lagos Dr. Jide Idris shine ya sanar da hakan a wani taro na manema labarai. Ya ce babu karshen gaskiya game da rahotannin da ke fitowa ta bangaren hukumar da ke kula da cututtuka masu yaduwa ta gwamnatin tarayya cewa an samu barkewar cutar sankarau amma ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu. Dr. Jide Idris ya kara da cewa
there is an outbreak of meningitis in the country. However, as at now, we do not have cases like that caused by the species of the organism causing what is happening up north now. Generally, you have two types of meningitis, the epidemic type and the non-sporadic type. From time to time, you see cases of meningitis in Lagos, in hospitals, any part of the country, but that is not the epidemic type.
Yace ko shaka babu an samu barkewar cutuka da ke da nasaba da cutar sankarau musamman ma dai a arewacin Najeriya, amma a nan jihar babu rahotanni da ke tabbatar da bazuwar wannan cuta a nan Lagos, musamman ma dai wannan nau'i na type C wanda shine yake kisa babu kakkautawa. Kamar da muka sani, akwai nau'ukan cutar sankarau akalla guda biyu, akwai mai zafi da kuma wanda ba ta zafi. A nan jihar akwai irin wanda ba a iya cewa ba ta da hatsari, wanda kuma ana samun hakan a wasu jihohi na kasar, amma dai ba irin wanda ya tsanani a wasu jihohi da na arewacin Najeriya ba. To kowane mataki al'ummar jihar suke dauka bayan samun rahoton barkewar cutar ta sankarau a wasu jihohi na arewacin Najeriya. Ga dai abinda daya daga cikinsu mai suna Haruna Mustafa ya shaida mini.
Wannan dai ciwon ya mamaye ko ina, kuma yanzu ma ko wannan zahin ma da muke ciki, wannan abu yanzu mutum ya kulle kanshi ma a daki, wani hilla ne ya kamata ma ba wanda ke so ya shiga, ya ka shiga daki kamar prisoner ne ko kurkuku haka. To amma da zaran ka fito waje ka sha iskan ka in gida dan yi mishi fence haka, zaka iya fitowa da iyalinka ka kwanta, balle wanga ma zahin da ma muke ciki wuta ma gashi nan ma ba su akawa ta ya mutum zai je kulle kansa a daki har ma wani illa yazo ya same shi, ka gani wannan abu ba dadi.
To ko wani mataki gwamnatin jihar ta Lagos take dauka na fadakar da al'ummar jihar game da cutar ta sankarau? Ga dai commissioner lafiya na jihar Lagos Dr. Jide Idris.
In Lagos state we have this standard group of people that carry out surveillance. The essence is that you continue to trace occurrence of disease, any type, it could be any type of disease, and that's why going to the various local government areas facilities collecting data.
Yace ko shakka babu a nan jihar Lagos akwai jami'an lafiya da suka saba fadakar da al'umma game da yadda za su kula da lafiyar su, kuma irin wayannan jami'ai na yawo a ko ina musamman ma dai kananan hukumomi domin fadakar da al'umma na buƙatar kasancewa cikin shiri da kuma daukan matakai na rigakafi da suka hada da kaucewa cunkoso da kuma gurare masu zafi. Cutar ta sankarau dai yanzu haka ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane fiye da 300 musamman a arewacin Najeriya. Babu yanzu Brown, Murai Amurka daga Lagos.